Yo, what's my guys? You know what it is, man? I'm a wise up. Yo, Lana, nigga, I'm the Lana. Lana, nigga, I'm the Lana. Wait, yanzu za mu je wajen yin karatu muddin aka ce wise up ne ya ilmantu akwai bala'i dan za ku sha su lutu haka ba jiran jira sai na fin radio babatu babu lafiyan ambige na ai da dole na duk abin da yazo kai na shine zan zayyana babu boye boye koda an nuna min sanduna kwats am bulana koda an ja min kunnuwa ni yanzu ma na fara ya gaza ni na kara ba zai yi ba kar na fara da tsokanar rina dan arzikin mu a hankali ai za mu tara we run the way ko ta ina kamar talauci lana nigga I'm the lana lana nigga I'm the lana malamin da yazo ya karanta zamu ganewa da ganin alama jarabawar ba mu faduwa ko an karanta in bani nan zamu ganewa babu fargaba gun yaza ba mu faduwa to ai maya kishi yake rike bindiga dan sanda koliki mafarauci sandina ai ina da karfi in ne fada da shanuwa ga ni ga kugo me zai kawo gidan rina to ai daban yake ko a zaki gwanda na zuma zaka sha wuya duk da haka zaka rama sai ina dake dan na sha karin kunama babu fuffuke amma na ji ni a can sama lana nigga I'm the lana lana nigga I'm the lana dan koyo wata rana ai za ya zambani idan na iya to ai dole za a sa da ni dan buri nake kawai ni a ce na zambani ya zama ko ta ina aka je a sa da ni ga mu nan a filin dan uwa fado gwaninka dan koda baka nan ya zama na biyinka please move outside za mu sha iska if don't believe to ai dole za ka raina kanka to ka bar jira ko kuma ka yo asara dan bakon da zai zo shine zaka kara ma daga shawuya jaki kaya an azama dan ma ya sauke to ai shine zai ladama lana nigga I'm the lana lana nigga I'm the lana da iskan da zai yada kaba ai za a gane hozilla kawai fight fight ya wane we get it outside nigga come ya waye muna ta tinkaho kamar da enter waye tun kodirinka za a ruguza maka to canza taku tun kafin ka daukaka dan dan lele kadai yake nuna sha gwaba komai aka samu to ai shine zai karba to ai yanzu muke shi ko har yayo mu rabus dan kalma na in na fadi sai an je ga kamus ban gajiya koda baki na zai cinye mafis what my guys ya da tumani ga with them voices lana nigga I'm the lana lana nigga I'm the lana yeah. You know the big boys entertainment yeah my niggas yeah I'm a wise up I'm on catch a bit the Chiki and I we meet together what's my guys is with them boys